sallallahu alayka ya sayyidi ya rasulallah ya rasulallah wa sallam alayka ya sayyidi ya habiballah ya habiballah
mezu
I'm not afraid.